Sashen Hausa na Murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Zara Ufage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Litinin 31 ga watan Yuli shekara ta 2023. Kafin a ji abubuwan da muke tafa da su ga Zara'u da kanin labarai.
Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Niger da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan makaminsa. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla akan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu, wasu fiye da 130 suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Kibar Fatuka da ke arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi.
Kanan labaran kenan. A bangaren rahotanni za a ji cewa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger sun ce suna zargin Faransa na shirin yin amfani da soji ta karkashin kasa domin ficewa da hambararren shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazoum daga inda yake. Har ila yau dangane da juyin mulkin da sojojin suka yi a Niger, masana na yin sharhi akan kokarin da kungiyar ECOWAS ke yi na ganin ta karye lagwan sojojin da suka yi juyin mulkin na Niger ko za ta yi nasara, musamman ganin ta yi kokarin yin hakan a baya a kasashen Mali, Guinea da Burkina Faso, amma ba ta yi nasara ba. Waɗannan da masu sauraron rahotanni na nan tafi a cikin shirin ciki kuwa hada labarin wasanni da shirin ilimi garkuwar dan adam, amma yanzu sai a gyara zama a saurari kashin farko na labarin duniya.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Amurka da kungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Niger da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan makaminsa. A yau Litinin, babban jami'in kula da harkokin waje na kungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana goyon bayansa ga matakin da kungiyar raya tattalin arzikin kasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta ɗauka a jiya Lahadin, inda ta kakabawa shugabannin juyin mulki takunkumi tare da ba su wa'adin mako guda da su mayar da mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da karfin soji. Borrell ya bayyana a cikin wata sanarwa cewa dole ne a mayar da Bazoum kan karagar mulki ba tare da ɓata lokaci ba. Ya kuma ce kungiyar ta EU ta yi watsi da zargin kasashen waje da tsoma baki a sha'anin, kuma za ta dora alhakin duk wani harin da aka kai akan fararen hula ko jami'an diplomasiya ko wurare akan sojojin da suka yi juyin mulkin. Sakataren harkokin wajen Amurka a Tony Blinken ya kuma yi marhabin da abin da ya kira kwakwaran jagorancin kungiyar ECOWAS na kare tsarin mulki a Niger. Ya kuma ce Amurka na hada kai da kiraye-kiraye a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zababbiyar gwamnatin demokradiyya a Niger. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kulla akan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad. Yarjejeniyar ta kare ne a ranar 17 ga watan Yuli da yake jawabi a dandalin St. Peter's. Papa Roma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine, inda yaƙi ya lalata komai har ma da yarjejeniyar fitar da hatsin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya faɗa a jiya Lahadi cewa yana sa ran Rasha za ta sake kai hare-hare kan tashar wutar lantarkin Ukraine a lokacin hunturu mai zuwa. Ya kuma yi alkawarin duk mai yiwuwa don kare tashar wutar lantarkin kasarsa. A yau Litinin, jami'an Ukraine sun ce wasu makamai masu linzami guda biyu na Rasha sun kai hari a birnin Kiriviri da ke kudancin Ukraine, inda suka kashe akalla mutane biyu yayin da wasu kuma suka makale a ƙarƙashin baraguzan gine-gine. Ministan cikin gida Ihor Klemenko ya ce makamin ya afka wani gini ne da wani ginin jami'a. birnin na Kiribi Rih shine mahaifar shugaban Ukraine Vladimir Zelensky, wanda ya yada bidiyon gine-ginen da suka lalace da kuma ayyukan ceto a shafukan sada zumunta. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu, wasu kuma fiye da 130 suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Khyber Pakhtunkhwa da ke arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi. Mutane da dama ne waɗanda suka jikkata suka isa asibiti a birnin Bajor. Wasu kuma aka kai su a cikin motocin ɗaukar marasa lafiya zuwa kofar shiga asibitin. Da farko, 'yan sanda sun ce babu wani tabbaci game da musabbabin fashewar da ta faru a wajen taron a jam'iyyar Jama'atul Ulama Islam Fars masu ra'ayin riƙau, wadda ta shahara wajen alaƙa da siyasar musulunci a tsohuwar yankin ƙabilar Bajor. Amma daga baya shugaban 'yan sanda ya tabbatar da cewa harin kunar bakin wake ne. Pakistan dai na fuskantar sake bullar hare-hare daga masu ikirarin kishin Islama tun a shekarar da ta gabata, lokacin da yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin Tehrik-e-Taliban Pakistan da Islamabad ta watse.
An jima kaɗan, Zarau za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan, bari mu je ga rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar, inda sojojin da suka kifa da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum suka yi zargin cewa mukarraban hambarariyar gwamnatin kasar ta rattaba hannu akan wasu takardu da ke baiwa Faransa izinin kai hari a fadar shugaban kasa, sai dai wani kakakin jam'iyyar PNDS mai mulki ya musanta wannan zargin. Wakilin murya Amurka a Yamai, Salim Mani Barma, ya aika mana da ƙarin bayani kamar yadda za ku ji.
La France avec la complicité de certains Nigériens.
Kakakin majalisar CNSP Colonel Major Amadou Abdourahmane Kenan, lokacin da yake karanto wata sanarwa a kafar talabijin mallakar gwamnatin Niger, yana mai cewa a ci gaba da yunkurin neman hanyoyin amfani da karfin soja a Niger. Kasar Faransa da gaban bakin wasu 'yan Niger sun yi taro a barikin sojojin Garde National da zummar samun izini a siyasance da izini irin na tsarin aikin soja. Ta wannan hanya ce Hassan Masaudu ya saka hannu akan wata takardar da ke cewa
Jesus signé Hassan Masaudu, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, premier ministre par intérim.
Ni Hassan Masaudu, ministan harkokin wajen jamhuriyar Niger, bugo da ƙari muƙaddashin Prime Minister, na ba abokan hulɗa na Faransa izinin siyi gudan wuta a fadar shugaban ƙasa domin kubutar da shugaban ƙasa Muhammad Bazoum da ake garkuwa da shi. Haka kuma sojojin sun zargi babban kwamandan rundunar tsaro ta Garde National Colonel Major Guiré Midou da saka hannu akan takardar da ke baiwa Faransa izinin afkawa fadar shugaban kasar Niger a madadin babban hafsan hafsoshi chef d'état major des armées.
Autorise le partenaire français à effectuer des frappes au sein du palais présidentiel.
To sai dai a cewar tsohon jami'in kula da harkokin sadarwar shugaba Muhammad Bazoum wazir Idrissa Damadawa, wannan zargi ba shi da tushe.
Kaza cewa shi mukaddashin prime minister na Niger cewa da Hassan Masaudu ya sa hannu akan takarda, kuma har yau sai an koma baya an nemo wanda a karkashi ne shi kuma shi sa hannu, kenan kun ga wanga zance ne, wanda zance wanda baya da tasiri, kuma ba zance bane na gaskiya. Duka wannan yana nuna cewa su wannan soza da suka dauki wannan niyyar ta yin wannan aikin asha ta hamburar da mulki na demokrasiya suna cikin rudani, suna cikin kakani kai. Wannan zance na soza za su iya kan hari Niger zance ne wanda aka yi lalle tabbaci jiya a Abuja, tunda shugabannin kasashe na ECOWAS sun taru sun ba sozawa namu sati guda na su saki shugaban kasa Muhammad Bazoum, kuma har yau su maida shi akan karagal mulki da shi da gwamnatin shi.
sojojin sun kaddamar da farautar makarraban gwamnati waɗanda suka hada da ministoci da kusoshin jam'iyyar PNDS waɗanda aka kiyasta cewa sun haura 100 cikin su har da shugabanta na ƙasa Fumakwai Gado da dan majalisar dokokin ƙasa Kalla Mutari da ministan man fetur Mamman Sani Muhammadu da ministan fasali Rabi Abdu da ministan ma'adanai Hadiza Al-Husaini sai ministan sufuri Alma Umaru da ministan cikin gida Hammasula Adamu da aka kama tun a ranar farkon yunkurin juyin mulki ba idan wasu manyan sojoji irin su Colonel Gire matakin da wani kusa a jam'iyyar PNDS tarayya Abubakar Sabo yace alama ce ta halin fargabar da sojojin na CNSP suka fada sakamakon takunkumin da ECOWAS ta kakkaba musu
lalle ka san wanda sai dawo sun tabbasu bakwai guda suna nan suna kame-kame na mayan mutane mayan ƴan partin mu don su ba militant tsoro amma su da kansu sun san wannan ba shine ga sa militant kin PNDS tarayya ya ji tsoro ba mun yi hiddo sanarwa na kowane ya shirya insha Allahu na a yaƙi wannan abin da suke son su yi kuma mun tambaye a sako maza-maza shugaban ƙasa ya koma bisa aikin shi Bazum Muhammad da duk sauran waɗanda an ka tsaye da
Sule Mummuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger
A gaida Sule Mummuni Barma masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC za kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukan sadarwar Facebook, Twitter da Instagram. Ga Zara'u da cigaban labaran duniya.
Wani rahoto da hukumar lafiya ta duniya ta fitar a yau Litinin ya bayyana cewa adadin masu shan taba yana raguwa yayin da kasashe da yawa ke aiwatar da manufofi da matakan shawo kan annobar shan taba sigari a duniya. Wanda ya nuna cewa kasashe na samun ci gaba wajen daƙile shan tabar. Sabbin bayanan sun nuna cewa amincewa da kunshin da hukumar ta WHO ta fitar shekaru 15 da suka gabata na matakan sarrafa taba sigari ya taimaka miliyoyin mutane wajen kaucewa illolin shan tabar. Matakan waɗanda aka kaddamar a shekara ta 2008 sun yi kira ga gwamnatoci da su sanya ido kan manufofin shan taba da rigakafin kare mutane daga hayakin taba da ba da taimako don barin shan taba da kuma gargaɗin mutane game da illolinta da tilasta hana tallace-tallacen taba da kuma ƙara mata haraji. Fiye da mutane biliyan 5.6 wato kashi 71 na al'ummar duniya ne suke rayuwa a cikin ƙasashe da suka aiwatar da akalla ɗaya daga cikin waɗannan matakan kariya na ceton rai a cewar daraktan hukumar ta WHO Rodriga Crash. A yau Litinin Najeriya ta tashi can jaras da 'yan wasan Ireland lamarin da ya bata damar zuwa zagayen 16 ko kuma round 16 a gasar cin kofin duniya ta mata. Ƙungiyar Super Falcons ta zo ta biyu a rukunin B bayan da ta lallasa Australia ne masaukin baki a gasar. Bayan hutun rabin lokaci ne 'yan wasan Najeriya suka samu ƙwarin gwiwa da fatan zura ƙwallo a ragar da za ta kai su ga samun rukunin. Saura Kiris Najeriya ta zura ƙwallon amma mai tsaron ragar Ireland ta doke ƙwallon. Lamarin da ya kai ga wasan ya ƙare ba tare da kowa ya zura ƙwallon ba. Ƙungiyar ta Super Falcons wanda ita ce ta 40 a iya takale da a fagen wasan ƙwallon ƙafan mata ta duniya ba ta sha kai ko ɗaya ba a wasannin da ta buga. Yanzu kuma ta doshi zagayen kwaf ɗaya. Ita dai Ireland ta fita a gasar da maki ɗaya kacal.
A gaida Zarawo Fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, ganin cewa a baya kungiyar ECOWAS ta yi kokarin kwance damarar sojojin da suka yi juya mulki a kasashen Mali, Guinea da Burkina Faso. Amma ba ta yi nasara ba, ya sa masana ke yin sharhi akan cewa wani tabbaci kungiyar ta ECOWAS ke da shi a wannan karan game da katsayin hanzarin sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum. Hassan Umar Tambawal ya tattauna da Professor Bello Muhammad na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto a Najeriya.
To dama ma da aka irin wannan taro kana sa ra'ayi shi dama. Tunda aka samu matsala a Niger wanda yake gwamnatin da aka zaba an tumbuke ta kana zaton ECOWAS ta yi wannan taro kuma kana zaton ta yi kokari ta dauki wani matsayi da za ta dauka kana zaton matsayin shi zo har da barazana kuma abin da ya faru kenan.
To Professor, kungiyar ECOWAS ta ba wato su sojojin jamhuriyar Niger da suka yi juyin mulki sati daya da su barkan karagar mulki ko su dauki matakin soja kansu. Ya kuke kallon wannan barazanar?
Ka san wata idan abu shi na sama tsololuwa kuma kana son kai magana da shi kana son shi sauko da sama shi yo kasa domin ku tattauna wannan shi zai sa shugabannin da suka jiyo mulki a Niger su sauko a samu tattaunawa yanda za a iya samun wani matsayi don haka sai an yi barazana ka san sai an ture akan ga ture ta don haka sai sun irin wannan barazana su ma shugabannin za su nemi ina a sasantawa amma kada ka ce yaki za a yi ba yaki za a yi ba za a dai wannan a samu kakazaya a tattauna a san yaushe na za su kokari su tabbatar da an mai gawaran sannan kuma su san shi wanda suka tumbuke kuma shi zai shi na zaune cikin koshin lafiya shi ma an ba shi dama duk wannan da sulhu ne a gaba da sai an yi barazana.
To Professor, ko da su sojojin ba su barka riga mulki ba kana ganin ba za a yi yaki ba tsakanin ECOWAS da su sojojin na Niger waɗannan hanbar da gwamnati?
Duk dan Najeriya mai son Najeriya yan al'amari ya shafi Niger yana kokari shi fada ma kasa da kada ta burai yin yaki yan abu ya shafi Niger cikin kasashen da Faransa ta kare dake iya Najeriya waɗanda ke son Najeriya kamar mutane ne don shi yasa yin Najeriya na ya kama da wuta tamkar cikin wani bangare ne na kasar Najeriya haka maimakon fitina Najeriya za ta iyakacin gurbata kauye da sai musu hali na sojoji sannan kada ka manta ita Najeriya ita ke shugabancin ECOWAS kuma ko cike ECOWAS ita ke da yawan sojoji ita ke da ƙarfi to Najeriya ba za ta da iza ta yaki a Niger ba saboda abin da ya faru sai dai ta yi tsaye ta tabbatar da an samu sulhu kuma sulhu mai ma'ana wanda su sojojin ba su wulakanta ba kuma wanda an ka tumbuke ba su wulakanta ba.
To Professor, idan ana sa ran cewa ba za a yi yaki ba me yasa shugaban ECOWAS kuma shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya sanya hannu kan takardar sanarwar bayan taro inda suka yi wannan kurarin cewa za su amfani da karfi idan har sojojin ba su sauka ba?
To ka san shi wanda yake yana da karfi sai ya yi barazana to idan ya yi barazana shi ka sashi kuma wanda bai karfi ne ba ya sassauko ya yarda har a zauna a tattauna da shi in ba haka nan ba zai saukowa zai harbe yayi zama ne to amma a lokacin da an ka bude mishi idanu aka nuna mai ga irin fitinun da ke tafi ina ganin abin da ya faru tsakanin Russia da Ukraine ya ishi duniya darasi na tabbatar da cewa Russia bata da ci cewa yakin nan na Ukraine zai zama mata dan zane ba wato abin da ake wa gudu kullun safiya shine dan hakin da kare na sai shi so ne maka idanu amma idan aka samu aka yi barazana kuma barazanar ta sa an ka samu cimma biyan bukata abin da a cimma biyan bukata shine su sauko a tattauna da su cewa an riga ka san in an yi bari kwashe shi wuya gare shi Malam Hassan an riga to an yi bari yaushe za ku sake shirye wani zabe lokaci kaza ba mu yarda ba kuma tso da shi kusa to sannan kuma duk abin da a hakoki na wanda kun ka ije shi kuma ga su shi kuma a bashi dama to sannan ku ko mu ba ku wannan dama amma yaki shi ba dai Najeriya ba wannan yaki da take cikin kasa da masu satan mai da masu satan mutane da yan isuwa ya ishi Najeriya fitina da kuma yaki da yunwa da tattalin arziki mai son ta ba ya ce mata ta kwarara ta shiga Niger in an ka iza ta shiga Niger ita kadai za a barinta ta wa turawa aiki.
Wasu na ganin cewa shugabannin Afirka suna son su dauki wannan mataki ne ko su tauna tsakowa domin su ba aya tsoro wato suna yin haka ne domin kare kansu ba don wai a maida shugaba Bazoum na can Niger ba suna yi ne don kawai kanuka su kada wannan tumbukewar ko kuma juyin mulki ta kawo gare su.
Eh to ka san duk inda ake mulki ya zamba awa talakawa adalci yanzu ana zalunci ba za a samu zaman lafiya ba sun sani wannan ba shi hana su ma su samu kansu cikin wani irin mai wuya sai hodin sun komo ba talakawa hakinsu sun yi adalci ga shugabancin su in sun yi adalci al'adalci Allah zai taimake su mutane kuma su samu sa'ida amma mulki suke yi irin na karfi na nuna karfi sannan kuma da lalata tattalin arziki da ciwo bashi wanda ya sa talaka suna cikin wuya to kuma duk inda aka haka to zaman lahiya shina da wuya lalle babu shakka suna gudu abin shi same su amma wasu komo ga adalci in suna son su gudu wannan amma yaki na tabbatar ma Najeriya ba ta za kwamsama haka kawai na wai tunani wai ta kama yaki da Niger don Allah misali in ta kama yadda Nijar ba nasara za ta yi ba.
Farfesa, a watannin baya an yi juyin mulki a kasar Mali, an yi juyin mulki a kasar Burkina Faso. Shin su ma ai musu irin wannan barazana ta ɗauka matakin soja? Ita ECOWAS ta musu barazanar cewa za ta ɗauki matakin soja kansu idan ba su sauka ba?
Ba matsa ba barazanar da ba a wa Mali ba, kuma ba su sauka ba ko ba a yi nasara ba. Wannan barazana sai ta iza Mali ta fada hannun Rasha. Dama Rasha na daɗaɗɗen inda ta shigo. Ita kanta Rasha in ta shigo da sojojinta na haya. Waɗannan sojojinta na haya su kuma ma'adanai na ƙarƙashin ƙasa suke sata in sun shigo. Sannan suna mai da shugabannin tamkar ƴan amsin shata. Don haka gaba kura bayan siyaki. Ashe ga da mu taru mu kashe wuta in gemin dan uwan mu yan kama da shi zan mu iza su su wada Rasha. Kaga ko Niger abin da ke faruwa. Ha an wada samu wasu tunda akwai jahilci suna yawo da tuta irin ta Rasha. Zato suke kamar Rasha za ta yi sauki, babu inda adda sauki ga mutumin Afirka. Illa mu ƴan Afirka mu yi tsaye mu ga cewa mun gina fahimta tsakankanin mu, mun gina tattalin arzikin mu da ilimin mu, muna taimakon juna na da amanta ga mutanen Afirka. Amma waɗannan mutane da dai in ka duba tarihi muna da bambanci da su, ba kaunan mu suke yi ba.
To farfesa, idan aka ce ka ba da shawara ga mafita a game da wannan rikici na Niger, wace shawara zaka bayarwa?
Zan ce a haɗu teburin shawara. Waɗannan da suka yi juyin mulki wato madara in ta riga ta zube, haka ta je kaman man abin nan soyayyen mai ya zube ga ƙasa, baya kwasuwa. Yaushe za ku koma shirya zaɓe a zaɓi sabuwar gwamnati? Ku sojoji, mulkin soja ya zama ƙawanci, ku yi ta tafiya. To sannan shi kuma shugaban ƙasa, shi ku a saman mai maslaha, shi zai shina da ƴanci a sake shi, yana da ƴancin tafiye-tafiye da shi da iyali ne da abin da a hakkoki ne. To sannan kuma daɗa a yi mulki na adalci don a hana irin haka nan faruwa. Ni in ina ɗaya daga cikin masu shawara haka zan cewa.
A gaida Hassan Tambol da wannan rahoto. Kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga birnin Washington DC kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5. Baya ga haka a koshi ake so za a iya zuwa shafukan intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma sai rahotonmu na wato na gaba, inda Najeriya ta zama ta farko a cikin kasashen Afirka hudu da ke wakiltar nahiyar a gasar cin kofin duniya na mata da ake bugawa a kasashen Australia da New Zealand da ta kai ga wasan zagayen 16. Yan wasan na Super Falcons sun kai wannan zagaye ne bayan da suka tashi babu ci ko daya tsakaninsu da kasar Ireland. Mai sharhi kan harkokin kwallon kafa a Najeriya Abdulkarim Abdullahi Tsoho ya shaida abokin aikinmu Muhammad Hafiz Baballe cewa kasashen Afirka sun samu ci gaba a irin rawar da suke takawa a fagen kwallon kafa.
To tabbas zaka ce kasashen Afirka an dan samu kamar ci gaba a irin sakamakon da suke samu a baya. Sakamakon me in ka dauka kusan banda Najeriya kasa ɗaya ce ta taɓa zuwa gasar ta tsallake rukunni ita ce kasar Kamaru a baya-baya kenan. So amma kaga a wannan karan misali muna ganin yanzu Najeriya ta tsallaka zagaye na biyu ga kasar South Africa, tana da dama wasan da za ta buga da kasar Italy kenan, wanda in ta yi nasara ita ma za ta iya kai wannan mataki. Kasar Morocco ita ma wasan su da kasar Colombia a ranar Alhamis kenan, su ma suna da dama. Ajin tsallaka kaga kenan kai tsaye za mu iya cewa kasashen na Afirka sun dan yunkuro a bana fiye da yadda aka saba ganin a kokarin su a gasar cin kofin duniya.
To ya zuwa yanzu akwai wata kasar Afirka da ta fita?
Ka yanzu kasar Zambia Tunis ta yi adaba da wannan gida gasar, wa duk da a yau kaga ta samu nasara da ci 3-1 akan kasar Costa Rica. To amma hakan ya sa maki 3 ta hada, wanda hakan ya tabbatar da ficewarta daga wannan rukuni da take ciki, wanda ya kunshi kasar Japan, kasar Spain, wanda su ne kasashe guda biyu da suka samu kaiwa mataki na biyu kenan, sai kuma ita Costa Rica da Zambia wanda suka yi adabu.
Yaya kake kallon wasan da za a buga gobe tsakanin kasar Amurka da Portugal?
Ka san duk lokacin da aka zo magana kwallon kafa ta mata a Amurka, za a iya cewa ita ce uwa a wannan bangaren. Kamar yadda in kana magana kwallon kafa ta maza a gasar cin kofin duniya Brazil kake magana, haka su ma Amurka suke. Kuma mun ga yanayin yadda suka fara gasar, musamman wasan da suka buga kusan da kasar Netherlands wanda ya tashi 1-1. A kasashe ne dama da su ne suka kai wasan karshe a gasar da ta gabata a kasar Faransa shekaru 4 da suka gabata kenan. To amma kasar Amurka ana ganin cewa kasashe da kusan ita ce ta farko da ake sa ran ba za ta iya yin wani abu a gasar, sakamakon gasanni biyu da ya gabata duk ita suke dauka shekarar 2015, 2019 duk ita ce zakara. tana yunkuri ne ma na kafa tarihin cin gasa ta uku. Portugal idan ka dauke ta wannan karo na farko da take zuwa gasar cin kofin duniya a tarihinta, wanda kaga akwai bambanci na kwarewa, akwai gogewa, akwai irin ƴan wasannin da suke cikin Amurka waɗanda babu su a Portugal. Idan kana kallon ƙwallon ƙafa a Amurka, kana ka dauki gasa ma ta club nika ta National Women Super League kenan na Amurka, za ka ga ya bambanta da na sauran kasashe ta fuskar ci gaba, wannan yasa Amurkan suke da ƴan wasan da za ka iya nuna. Kuma in ka kalli tawaga ta Amurka, za ka ga tawaga ce da ta haɗa da tsofaffi, wato ƴan wasan da suka san hannunsu a harka, waɗanda sun saba buga gasar, da kuma matasan ƴan wasa da aka shigo da su.
To madalla a gaida Muhammad Hafiz Baballe, yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kukan turo mana ta email.
To sakonmu na farko ya fito ne daga Imrana Madahu Bauku daga garin Bauku da ke arewacin Ghana, da fatan na faɗi sunan garin daidai, wanda ya ce a gaskiya kuskure ne a yi amfani da ƙarfin soji a kan sojojin da suka yi juyin mulki a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum VOA Hausa, in ji Abubakar Yahaya Lakwaja da Bala na Yashi Lakwaja daga jihar Kogin Najeriya, waɗanda suka ce indai don taɓarɓarewar tarbiyyar matasa da ƙananan yara masu tasowa gwamnatin jihar Kano ta soke lasisin masana'antar Kannywood, hakan ya yi daidai. Don ko babu magidanci na ƙwarai da zai so ‘ya’yansa su aro al’adun wasu kana su yi watsi da nasu al’adun na cikin gida ko na gargajiya. Da fatan Allah ya ganar da mu. Salam VOA Hausa, a nan jihar Katsina muna cikin tashin hankali kan yadda ‘yan bindiga suka bullo da salon kashe mutane cikin dare. A ƙarshe ina kira ga gwamnati da jami'an tsaro da su kawo mana ɗauki. Sako daga Murtala Ibrahim Zangon Daura. Sai saƙon Sumisu Madattai da Magaram da Isuhu Makeri Madattai da Ilyasu Yakubu Digawa da Yakubu Mai Aski Badaraka da Hadabe Mai Kwamfuta Mai Yama, waɗanda suka ce salamun VOA Hausa. Ku faɗa wa shugabanninmu na Afirka cewa muddin suna da burin maida juye-juye mulki ya zamo tarihi a ƙasashen namu, to fa ya zama musu dole su tashi tsaye su toshe duk wata kafa wadda take baiwa sojoji damar ƙwace mulki da bakin bindiga, kamar magance matsalolin rashin tsaro, yaƙi da cin hanci da rashawa, haɓaka tattalin arzikin ƙasashen namu, kyautatawa ‘yan ƙasa musamman ma talakawa da dai sauransu. Idan dai har ba haka suka yi ba, to sun fara ganin juyin mulki kenan matuƙar akwai sojoji. A ƙarshe sai saƙon Haruna Muhammad Katsina, shugaban ƙungiyar muryar jama'a, wanda ya ce yunƙurin da gwamnatin jihar Katsina ke yi na rabawa jama'a abinci, inda ta bayar da umarnin fitar da buhun hatsi guda 36,100 domin raba wa talakawa, hakan abu ne mai kyau.
To masu sauraro, da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Amurka da ƙungiyar tarayyar Turai sun yi kira ga sojojin da suka hamɓarar da gwamnatin Nijar da su dakatar da juyin mulkin da suka yi tare da mayar da shugaba Muhammad Bazoum kan mukaminsa. A yau Litinin babban jami'in kula da harkokin waje na ƙungiyar tarayyar Turai Joseph Borrell ya bayyana goyon bayansa ga matakin da ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta ECOWAS ta ɗauka a jiya Lahadin, inda ta ƙaƙabawa shugabannin juyin mulki takunkumi tare da ba su wa'adin mako guda da su mayar da mulki ko kuma su fuskanci matakan da suka hada da amfani da ƙarfin soji. Sakataren harkokin wajen Amurka Tony Blinken ya kuma yi marhabin da abin da ya kira ƙwaƙwaran jagorancin ƙungiyar ECOWAS na kare tsarin mulki a Nijar, ya kuma ce Amurka na haɗa kai da kiraye-kiraye a gaggauta sakin Bazoum tare da maido da zaɓaɓɓiyar gwamnatin demokuraɗiyya a Nijar. A jiya Lahadi, Papa Roma Francis ya yi kira ga Rasha da ta maido da yarjejeniyar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ƙulla a kan fitar da hatsin Ukraine daga tashar ruwan tekun Bahar al-Aswad. Yarjejeniyar ta ƙare ne a ranar 17 ga watan Yuli, da yake jawabi a dandalin St. Peter's. Papa Roma ya buƙaci mabiya addinin Krista da su ci gaba da yin addu'o'i ga waɗanda suka mutu a Ukraine. Hukumomi a Pakistan sun ce akalla mutane 45 ne suka mutu, wasu kuma fiye da 130 suka samu suka jikkata sakamakon wani harin kunar bakin wake da aka kai a wani gangamin siyasa a lardin Khyber Pakhtunkhwa dake arewa maso yammacin Pakistan a jiya Lahadi.
To masu saro da haka muka kawo ga karshen shirin na wannan lokaci, sai kuma idan Allah ya kai mu da daddare wato 9:30 agogon Najeriya da Niger, wanda zai yi daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana, za a ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Zara Fage da ta karanto labarin duniya, sai Mr. Des zai ba da umarni da ma injiniyan namu na yanzu Hawwa Sharif ke muku fatan alheri. Sai an ji manku a saurari shirin yau da gobe.